This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya ga kuma cikin labaran duniya tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Shugaban Amurka Joe Biden ya bada lambobin karramawa mafi girma ga sojojin da suka nuna jaruntaka da sadaukar da kai a fagen daga, da kuma lambobin girmamawa na mazakuta ga wasu da suka sadaukar da rayukansu wajen kai dauki domin ceton wasu. Waɗanda suka karbi lambobin karramawar su ne tsaffin sojojin da suka fafata yakin Korea da yakin Vietnam. Sai dai idan ka ɗaya mutum ɗaya kacal daga cikinsu, dukkansu sun sami lambobin karramawar ne bayan mutuwar su. A wani biki da aka gudanar a fadar White House a jiya Juma'a, a wani bikin na daban kuma Biden ya karrama mutane takwas da suka nuna jaruntaka wajen kokarin ceton rayukan mutane. Sun kuwa hada da jami'an tsaron da suka mayar da martani ga wani dan bindiga da ya kashe mutane shida a ranar 27 ga watan Maris na shekara ta 2023 a makarantar The Covenant School da ke Nashville ta jihar Tennessee. Wani sojan da ke da babban mukami wanda ya mutu a fashewar wata motar Tesla a hotel din Trump da ke Las Vegas ta nan Amurka ya bar wani sako da ke cewa ishara ce ta kiran fadakarwa kan dindin matsalolin kasar. Jami'an bincike sun fada a jiya Juma'a cewa da alama Matthew Levelsberger, dan shekaru 37 daga Colorado Springs ta jihar Colorado, ba shi da wani mugun nufi zuwa ga zababben shugaban kasa Donald Trump. Yan sanda sun ce Levelsberger ya kuma rubuta a cikin sakon cewa yana bukatar wanke ruhinsa daga rayukan da aka rasa na mutanen da ya sani da kuma nauyin rayukan da ya yi sanadiyar rasawa. Fashewar motar ta ranar farko ta sabuwar shekara ta haifar da ƙananan raunuka ga mutane 7, amma kuma ba kusan ba ta yi wani barna a otal din ba. Iraniyawa masu adawa da shugabannin mulkin Islama na ƙasar su da suka kwace mulki a lokacin shugabancin Amurka na Jimmy Carter sun bayyana ra'ayoyinsu game da mutuwarsa yana da shekaru 100 tare da su kan lamirin gagarumin tasirinsa kan Iran da kuma wasu ra'ayoyi na yabawa da ayyukansa bayan ya bar kujerar shugaban kasa. A cikin shirin On the Line na sashen Fasha na muryar Amurka kai tsaye a ranar Litinin, dukkan mutane 12 da suka yi sharhi a cikin shirin ta waya da kiran bidiyo da sakon murya sun cikakke Carter, inda suka zarge shi da baiwa jagoran juyin juya halin musulunci na farko Ayatollah Khomeini damar kwace mulki a shekarar 1979. 11 daga cikin masu sharhin 12 da suka yi tsokaci a cikin shirin sun kira ni daga Iran, yayin da sauran ɗayan ya kira daga Amurka. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wata tawagar jami'an tsaro daga Guatemala da El Salvador sun isa babban birnin kasar Haiti a jiya Juma'a domin karfafawa aikin da Majalisar Dinkin Duniya ke marawa baya da aka rade ana samun tsaikonsa na maido da tsaro a rikicin da ya barke tsakanin kungiyoyin da ke dauke da makamai. Sabbin dakarun sun hada da na kasar Guatemala 75 da yan El Salvador 8, a cewar jami'an sadarwa na rundunar. Shugabar gwamnatin rikon kwarya ta Haiti Leslie Voltaire tare da Prime Minister Alex Didier Fils-Aimé da jakadan Amurka Dennis Hankins sun yi marhabin da sojojin a filin jirgin saman Port-au-Prince, kamar yadda gwamnatin tarukan kwarya ta Haiti ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafukan sada zumunta. A cikin watan Nuwamba, shugaban kasar Guatemala Bernardo Arevalo ya yi alkawarin aika sojoji 150 watanni 3 bayan alkawarin da ya yi a cikin wata wasiƙa da ya aiki wa Majalisar Dinkin Duniya na aikawa da dakaru da ba a bayyana adadinsu ba tare kuma da kayan aiki. Kamfanin Apple ya amince ya biya kuɗi dala Amurka miliyan 95 domin sasanta karar da ake zargin kamfanin mai na'urorin leƙen asiri da yin amfani da na'urar sauƙaƙa amfani da waya ta Siri domin satar jin maganar mutane masu amfani da wayoyin iPhone da sauran na'urorin zamani na kamfanin. Matsayar da aka gabatar a ranar Talata za ta sasanta karar da ta shafi zargin cewa kamfanin na Apple ya saita na'urar ta Siri da gangan domin ta rika nadar tattaunawar mutane ta hanyar wayoyin salula na iPhone da sauran na'urar da aka sanya musu ita tsawon fiye da shekaru 10 idan an amince da sulhun kuma dubun dubatar masu amfani da wayoyin salula na iPhone da sauran na'urorin Apple daga ranar 17 ga watan Satumban shekara ta 2014 zuwa karshen shekarar ita da ta gabata za su iya gabatar da kara kowannen su kuma zai iya samun karbar kuɗi da za su iya kaiwa har dala 20 akan kowace na'ura mai manhajar Siri.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya da sanyin da tun shekara guda ban ganka ba ban sa ka
gaskiya lafiya kallon malama ga saka ne kuma tun bara fa marin da gaskiya tun bara
kai Allah nace nace ba busa ba daga hannu na sanyin na out of sight inji bature wai wai out of mind
eh gaskiya gaskiya ne to kin san ai yanayin aiki daban-daban ke kina kire sai yanayin da yadda abin yake canji-canji ne
to ai shekarar lafiya
a lafiya kallon alhamdulillah ga mu kuma mun shigo sabon shekara malama ga barkamu da shigo sabon shekara
mako da ya tige muna cewa sauran mako da yau kuma a cikin ikon Allah ga mu dan muna shekara ta 2025 na sanyin na kamar ji a
kai gaskiya ne
2025 aka shige ta
haka ne gaskiya malama Grace mun ƙara tsufa mun rage kwanaki
haka ne idan inda rai da lafiya ba a ganin nisan shekaru
a gaskiya gaskiya kan
nisan kwana to Allah ya sa wannan shekara ta 2025 da muka shiga cikin ikon sa ya sa ta kasance shekara mai dimbin alheri a gare mu duka
to amin sun ma'amin mana magres
to na san yana cin alkawali
da cikawa ba
to zabili da haka ba dogon bayani
eh gaskiya zamu ba wa masu tauraren mu dama saboda su ma su dama
aka to ga gaishe ga cin sabo shekara daga ma'abota wanga shiri
kuma yadda muke alkawari ba
haka
Assalamu alaikum gidan radio BOE muryar Amurka to da farko sunana Lawal bin Hanbali MP dan Sulba jihar Sokoto a tarayyar Najeriya ina yi ma dukkanin ma'aikatan ku fatan alkhairi bayan haka ina gaida Ibrahim Ali Kusfadari Ibrahim Salisu dan Kaduna Aliku Auta Kafinta Ado Salati Goma ga Annabi Radio Mahmudu Salisu Kauran Naguda Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir Gilwanu mai akwai bodinga Adam Yusuf Basa Jamilu Musa Saban Layi Shehu Adamu Urijau Adam Yusuf Basa Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau Aisha Lawal bin Hanbali MK dan Sulba Sirkoto Maimuna Aliku Auta Kabinta Ramla Kwamara Isa Muhammad Agwarmaki Anti Diresi BOE Hausa Baba Yakubu Makeri BOE Hausa Murtala Faruku Sanyin na jihar Sokoto BOE Hausa Rokayya Bashi BOE Hausa Yakubu Rugun Mayari Usman Malika Mai Roro Tuntuwa Usman Dan Fada Ni Mararaba Yawuri Abubakar Mai Doya Adali Ali Hadan Kare Direbar BLCF Sam Adali Yahaya Danu Adali Musa Na Tale Muhangi Bako Umara Kandulo Bakar Nazifi Ibrahim Rugal Maran Shagari Local godiya na kai muryar jama'ar muryar America BOE Allah ya bar zumunci gaba dai naku mai sauraron ku Lawal bin Hanbali MK dan Sulba jihar Sokoto a tarayyar Najeriya nagode
assalamu alaikum mai magana Usain dan gota karasuwa daga jihar Yobe da yake mun shiga sabon shekara ta 2025 lafiya Allah an gaje ka hada mu da alheri da ke cikin ta shirin da ke cikin ta kuma Allah an gaje ya kare mu zan yi amfani da wannan dama wajen miƙa dubban gaisuwa ta zuwa ga Ado Salati Goma ga Annabi Rajab da ya haye Abubakar Karfuma Numfashi da Usman Kasim Kiringin na Arewa da Adam A. Adam Gashuwa da Alhaji Umar Koeba Gashuwa da Bubu Megora Gashuwa da Garba Sabiola Gashuwa da Muhammad Salisu Kauran Namoda da fatan zan abun gida da abubuwan da yake cikin wannan shekara 2025 lamun lafiya Allah an gode kan na mana ita karshen ta lamun lafiya nagode ne na Usman dan gota karasu Allah ku tashi lafiya
sunana Haruna Muhammad Katsina filin abari ya huse ina taya ku da kai mai suwari na da ke mai jini a daidai wannan lokaci da ku ma suwaran wannan shiri na abari ya huce a duk inda kuke a daidai wannan lokaci ina taya mu murnar shiga sabuwar shekara ta 2025 cikin kwanciyar hankali da lumana ina mana fatan alheri a duk inda muke hakika shekara ta 2024 ta huce kuma mun fuskanci kalubale kala-kala mun ga abubuwa na tashin hankali na ban al'ajabi da abubuwa da dama wanda bamu ji dadin su ba saboda haka ina fatan Allah ubangiji ya sa ni ka shiga wannan sabo shekara ta 2025 lafiya mun yi ban kwana da wancan tashin hankali da wancan fitacci da muka gani a shekara ta 2024 ta wuce kuma zan amfani da wannan dama in kira da musulmai da kirista da kowa ma a duniya mu tabbata yi mu kasashen mu addu'ar fatan samun zaman lafiya da samun shugabanni nagari masu san ci gaban kasashen mu da ci gaban baki daya da fatan za ku tashi lafiya filin abari ya huce sunana Haruna Muhammad Katsina
Let's get together, let's go. Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Ali Yahaya Jafar Unguru yake jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah mun shiga shekarar 2025 mun fita daga shekarar 24 kuma muna fatan wannan shekara ta kasance mana cikin nasara da zaman lafiya da ci gaba. Allah ya kawo mana ci gaba mai dorewa a kasar mu Najeriya da dukkan kasashen Afirka. Zan yi amfani da wannan damar gaida daukacin ma'aikatan ku musamman masu gabatar da wannan shiri na abari ya huce. Ina gaida abokina Isa Garu Lawali mai fili, ina gaida Ibrahim Lara Gafta, ina gaida Aliyu Sarkin Yaƙi da ke can Nima, ina gaida Baba Gana Allahji Loce wacce kan Baba Gana Allahji Dabuwa Unguru, Buhari Yahaya Unguru, ina gaida Atiku Dan Yaraba Barbarejo, ina gaida Aliyu Dan Fulani Maradawa, ina gaida kowa da kowa mai sauraron kafofin yaɗa labarai mutanen mu na jamhuriyar Niger irin su Mamman Sani Dauda Cinwaga, Suware Malam Bare Brezuwa da ke ƙasar Libya, da mutanen ƙasar Ghana da Kamaru da ma dukkan sassan duniya. Ina godiya. Sunana Ali Yahaya Jafar Unguru. Allah ya sada mu da alheri.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Yahuza Abubakar Gura da karamar kuma gundu jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. An gode muku da damar da ku ba mu ta mu miƙa gaishe-gaishen barka da sabon shekara. Dan amfani da wannan damar in miƙa sakon gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga ku masu gabatar da wannan shirin, wato Grace Alheri Abdu, Baba Yakubu Makeri da kuma Murtala Faruk Husaina. Sai gaisuwa ta musamman zuwa ga Muhammadu Lalu da ɗabi mai kwamfuta mai yamma, sai Ali Kwauta kafinta Yelwa, sai wato Zaki Sodangi Duma da Bawa Abdullahi Maska. Haka zalika ina gaida wato Muhammadu Fullu Kebbi, Rulon mai Yakubu Dinga da sauran lokacin masu sauraronku da kuma lokacin mutanen garin mu na Gora mai yaƙi Gondo Jaki. Da na gode.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Filin habari ya huce. Sunana Muhammad Salihu Kaura namu daga jihar Zamfara. Da farko ina gaida babanmu Alhaji Baramasin limamin masallacin Malami na Kaura namu da Khalifa Abubakar Atiku mai suna na Malam Babba, da kuma ƴan uwansu baki ɗaya. Sai kuma ina gaida Liman Sani Bingire mai walda Kaura namu da Dakta Najibu mai maganin Ido Kaura namu da Mala Abu Kaura mutum abun tsaro ne Kaura namu da Honorable Hafiz Balarabe Gusau, Nasiru Musa Arabka Radio Najeriya Friday FM Gusau, da kuma ainihin Malam Sharahu Ismail gidan ajin na Kaura namu da kuma ainihin wato Baban Yusara Gusau. Ina gaida Alhaji Jafaru bayan MTD Kaura namu da Allah ya yi sada malaran da ke cikin wannan shekara. Nagode Muhammad Salihu Kaura namu da Baba Abdu Samad.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Sunana Abdu Umar Madu, wanda aka fi sani da Abdu Company, shugaban wata karamar kungiya ta haɗin kan matasa na ƴan kasuwa a nan garin Difa a jamhuriyar Niger. Biyoyi Hausa, ina gaida dukkanin ma'aikatanku musamman Grace Alheri Abdu da kuma Baba Yakubu Makeri da Sanyinna da kuma dukkanin ma'aikatanku da masu sauraron ku gaba daya. Sannan kuma shirye-shirye na abar ya huce da ya gabata na wannan shekaran ba shirin da bai kayatar ni ba, musamman takaddama da ake yi tsakanin Fulani da Bare-bare gaba daya sun kayatar ni. Sannan kuma ina neman ku bani dama in yi ta'aziyya akan babban rashi da muka yi na wannan shekara, wanda muka rasa sarkin garinmu wato Kacal Mahmud Abba Kyari sarkin Komadugu, wanda ya rasu a sanadiyar hatsarin mota wanda aka yi jana'izar shi ranar La'adi 16 ga watan Disamba ɗin da muke ciki. Muna miƙa ta'aziyyarmu da iyalansu da gaba ɗaya, musamman Honorable Bulu Mamadu da sauransu da kuma dukkanin ɗan Difa. Muna miƙa ta'aziyyarmu, Allah ya ji kanshi, Allah ya sa ya huta.
sarki mutum ne mai hakuri da jama'an shi da kuma jajircewa akan jama'an shi. Muna fatan Allah ya ba su juriyar hakurin rashin sa, mu kuma Allah ya musanya mu da sarki mafi alheri a gare mu gaba daya. Biyoyi a tashi lafiya, sunana Abdu Umar Madu, wanda aka fi sani da Abdu Company, shugaban wata karamar kungiya hadin kan matasa na yan kasuwa a nan garin Difa a jamhuriyar Niger.
Assalamu alaikum muryar Amerika, mai magana Umma Mala Ali, shugaba kullum muryar Arewa Dogon Dutse a cikin jamhuriyar Niger. To da farko ina gaida Abdu Kasko wanda shike a birnin Tawa, akwai Dahir Bidal wanda shike shugaban kullum ne na birnin Maradi, akwai Zubair Mansalla a birnin Zandar, akwai Dodo mai naman yangayu a Bala mai komandan, akwai Alhassan Tayar San Problem. To duka ina muku barka da sabuwar shekara wannan mai kamawa, Allah shi mai ta mun Allah mai shi mun Amerika. Duka ina gaida duka ma'aikata na wurin aika BOA. Nagode mai magana Umma Mala Ali, shugaban kullum mu da Arewa Dogon Dutse cikin jahohin Nijar.
Shin sabon shekara ce na to haka kuma bakon da karaka ya dawo shi tirakin da jage da yau shi ma
ai tirakin jage shi shi zai buɗe mana sabon shekara yau shi Allah ba shi na farko na shekarar mu yau
ai kuwa ai kuwa muna godiya kwarai da tirakin jage.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA tare da sauran jama'a mabuta wannan shiri na abari ya huce filinmu mai farin jini mai maganin hawan jini. Ina yi wa sauran al'umma da dukkanin mabuta wannan shiri, sauran al'umma baki daya, murnar shigowar wannan shekara ta miladiya ta 2025. Wato labarinmu na farko a cikin wannan shekara shine labari mai taken ban kwanan dan Sakkwato da malaminsa a Borno. Wato wani basakwace ne a zamanin da, lokacin da ba abubuwan hawa na sufuri, sai dai tafiya ƙasa ko jakuna da dawaki da raƙuma. To wannan basakwace sai yadda kigari tun daga Sakkwato ya taka da ƙafa har zuwa Borno wajen neman karatu. Kasan basakwace ba kisa, yana zuwa mai da hankali wurin karatu, kankace haka ɗan lokaci kaɗan don Sakkwato ya sauke. Sai yasa ranar da zai dawo gida Sakkwato, lokaci ya yi aka zo wajen malam, za a yi ban kwana da malam, aka tara sauran almajirai da sauran jama'a, aka yi wa ɗan Sakkwato addu'a. Sai ɗan Sakkwato, malam ya tambayi ɗan Sakkwato, ya ce to ɗan Sakkwato ta ɗauko masa saduwar mu, sai yaushe kuma? Ɗan Sakkwato ya yi shiru bai ce komai ba. Malam ya ce a Sakkwato ka yi shiru baka ce komai ba, ina tambaya kuma da sai yaushe kuma saduwar mu? Ɗan Sakkwato sai ce to Allah shiga wata malam, ina ganin saduwar mu sai dai lahira ko? Malam ce subhanallah, sai lahira ɗan Sakkwato? Ya ce eh, to tunanin da nake dama na tsaya na diba. Allah shiga wata malam, ka dibi nisan Sakkwato da Borno. ce kai dai wadanga almajirai da an gare ka baka barin suka tafi Sokoto saboda dani ni kuma abin da na zaka gida tabbaron tun da Sokoto na karatu na riga na samu ba ni zamani in sake dawowa Borno kuma don haka ina ganin gamon mu sai dai lahira ko to wannan shine ainihin wato bankwanan dan Sokoto da malamin sa a Borno
amma dai ai da ji wannan an san kowa ne ai wannan an ce da san kuce ne to ai ba gubiri ne wannan ai ba gubiri ne wannan
ni dai kan da iko Allah annan za mu sadu a nan office ba sai alahira
ina gari malama gari ya ja wahala wurin tafiyar ne shi yasa yanzu wallahi kuma ta kam to abin nan sai dai alahira kuwa
alheri yake bugu fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci a wannan shekara ta 2025 da cikin ikon sa ya nuna mana da alheri
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Scrum da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya
Allahu ne makalina na bar rabbana lamarin ta shi ya sankara